الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم انتمنا تلاتين قواتن ذو الحجة هجر من زن الله صلى الله عليه وسلم دو ليه أربعين دبير wanda ya dace da 6 ga watan 7 miladiya 2024 zamu fara karatun wannan sabon littafi na al-ajir rumiyya ala tariqi su'al wal jawab ma'al i'rabi shannan littafi al-ajir rumiyya ce amma tazo da wata siga wani hoto na da wasu abubuwa da za su ƙara taimakawa wajen fahimtar shi littafin wanda wannan littafi zai ƙara fayyace wasu abubuwa musamman ga shi tunda ya tsara abin siga da tambaya da amsa da uku kuma wanda shi ya fi komai mahimmanci yana kawo li'irabi yana ɗaukar jimloli ne musu li'irabi bayan ƙarshen fasli ko babi to wannan shine fa'idar da zaka samu to dama wannan siga na ƙoƙarin mayar da rubutu wake da tambaya duka dai salo ne dai na ƙoƙari a sauƙaƙa shi fannin wajen fahimta duba da yadda mutane suke ba kasafai mutane ke gane karatu ba irin da bane kaga mutanen da sai dai sharhi kawai to tsal ajir rumiyya littafi ne wanda ya samu karbuwa kamar yadda mun sha bayani to a dalilin wannan karbuwar tasa ita tasa shi yasa malamai suka bashi muhimmanci shi yasa duk wani nau'i na hidima da za a yi wa littafi littafin ya samu tun daga ashuru malamai da dama sun masa sharhi irin su al-makudi sun masa sharhi tun da dan jimawa haka to haka har zuwa yanzu kuma littafin sharhi akai masa wanda mai shi ya rayu tun karni na 8 wanda ya zamani da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah to tun a wannan zamani shi mai littafin ya rayu to haka banda sharhin wasu kuma sun zo sun dauki littafin sun wake shi da yawa wanda mun karanta ɗaya daga cikin su al-Amriti to banda shi akwai wasu malamai ma da sun ka wake littafin sannan wasu kuma sun masa tatimma saboda littafin zamu ga babu wasu babuka na nahau to sun dauki littafin sun yi mai tatimma da abin da bai kawo ba ya dace a kawo shi to sun kawo yanzu kamar al-bina'u tun daga farkon al-ajir rumiyya har ƙarshe bai bayani akan al-bina'u ba wanda wani ginshiki ne a nahau dama nawo yana tafiya ka abubuwa guda biyu al-i'rab wal bina'u to shi kawai zallan yayi bayani ne akan al-i'rab ma'ana al-mu'rab lafazi mu'rabi to kaga littafin bai cika ba to shi yasa al-hattab bi littafin mawahibul jalil sharhi akan mukhtasar na Khalil ibn Ishaq to sai dauki al-qalami sai rubutu kan mutammimatul muqaddimatul ajir rumiyya sai yayi mai mutammima wanda wannan mutammima din Sheikhu Muhammad Ibn Ali al-Ethiopi shi kuma ya dauke ta ya waki ta ya mai da ita waki ita ma tana nan so kaga daga cikin wannan aiki kuma kamin wannan akwai waɗanda suka yi al-hawashi abinda ake kira hashiya suna nan suma sun mata hashiyoyi daban-daban. Sannan su sun yi li'irabinta, kamar su Khalidul Azhari ya yi li'irabin, ya rubuta littafi a kan li'irabin ita Al-Ajin Rumiya. Haka akwai wannan Hassan Al-Maliki Al-Kafarawi, shi ma ya yi shi sanne ne mai sanne littafi ne ma ana karanta shi a zauri. To shi ma li'irabi ne na littafin. To sai shi wannan Abdul Qadir Al-Baskari, shi kuma da ya zo sai ya ɗauki wannan siga sai ta tambaya me kaza kaza, tare da ƙara wasu abubuwa musamman wajen ba da amsa ko wajen yanayin narko tambaya ɗin. An fahimci wannan ko? So saboda haka littafi ne Allah ya sa masa albarka. Kusan duk inda ka je musamman dai a nan al-Maghrib namu da sauran ƙasashen Laraba irin su Misra, kusan shi ake farawa da shi. Shi ne abin da na farko ɗalibi zai fara da shi a fannin nahwu. Daga bisani a shiga su Mulhatul I'rabi, su Ad-Durratul Yatima ta Al-Hadrami, su Qatrun Nada da Shuzuruz Zahab da shi Ibn Hisham Al-Ansari, har zuwa akai ga Al-Kafiya ta Ibn Hajib, ba ta Ibn Malik, shi wannan Nasar ne, yana da Al-Kafiya ta Nahwu ne, shi Nasar ne ba waƙi ba ne, shi ma yana daga cikin littattafai ne masu matuƙar muhimmanci, har waɗanda dai aka yi daga baya-baya irin su Al-Azhariya suna nan littattafai dai da yawa. To amma dai Al-Ajin Rumiya kusan ka iya cewa duk tafi su ɗaukaka, tafi su samun karɓuwa, wala Allah ko wancan ƙissar Allahu a'lamu bisihhatiha da malamai ke kawo ba, cewa dan ya rubuta littafin ne a Ka'aba, to da ya gama yana son ya fahimci Allah ya amshi abin ko bai amsa ba, to shi ne yace zai jefa shi a teku, idan bai nitse ba to Allah ya karba, zai amfani al'umma, in kuma ya nitse to sharri ne ga al'umma, sai a yaga shi kawai. Tunda babu ikhlasi, to babu ikhlasi mai amfani aiki. To suka ce da ya jefa ta a ruwa sai bata nitse ba, to sai ya samu nutsuwar cewa Allah ya amshi abu. To shi ne sai ya yaɗa littafin. Saboda haka in ka karanci wannan littafin ka fahimce shi, kamar ka karanta matanin Al-Ajin Rumiya ne da sharhinta kuma tare da li'irabi gaba ɗaya. Ba ka da buƙatar sai ka koma kayi matani. An gane? To wanda ya wannan aiki sunansa Abdul Qadir Nuruddin Al-Baskari, wanda mutanen Jazair ne, Morocco. Kusan suna karatu sosai ba kamar mu ba. Mu ba mu da aiki sai cin abinci. Jaraba da Allah ya mana kenan. Cin abinci kam. Bincike ya nuna mun fi kowa cin abinci. Allah ya sawaka. Allah ya sawaka. To ita Al-Ajin Rumiya tana da lugogi da yawa da ya halatta, saboda nisba ce, don kusan malamai sun ce shi mai littafin bai rubuta mata suna ba, ba ta da suna, kawai dai ana jingina ta ne zuwa ga mai shi, kuma da wannan ta shahara. Amma mai littafin bai faɗi sunan littafin ba a cikin littafin ko a wajen littafin, yana da rubuce-rubuce da ya yi da yawa. An gane? Yana da rubuce-rubuce da yawa sosai, wanda malamin Qur'ani ne fa. Idan an koma ɓangaren Qur'ani kuma gangaren ne. kamar kage wanda bai sani ba sai ya dauka nahawun da ne anka to ba haka bane eh shi ma alqari'un ne almuqri' ne eh almujawwid eh to akan ce daga ajurrum ne ajurrum yare ne na barbar na sucan magrib abinda ake nufi alfaqir sufi ma'ana mabukaci wanda yake mai yawan ibada shi ake kira da ajurrum a yaren su a can to idan an samu malami yana da wannan sifa to sai su dinga kiran shi da ajurrum eh to shi kuma sai ya tashi iyayensa ana kiran su da wannan lakabin to shi ma sai ya bi shi dan ajurrum to da ya rubuta ita wannan gabatarwa kawai sai aka nasabta ta zuwa ga wannan an gane ko eh to akan ce ajurrum da hamza tare da madda ajurrum jimun da dhamma sannan ra'un ita ma da dhamma kuma tare da shadda ga ita ra'un din ajurrum eh wanda shine in ka samu ta ma'arifa sai ta koma al-ajurrumiyya akwai wannan lugha ita tafi shahara ita muka fi yawan fada eh sannan kuma akan karanta ta da wa jimun fataha jimun fataha eh ajurrum ajurrum ba da wa ra'un shadda ba eh kaga haka sai ka ce al-ajurrumiyya ra'un da shadda bi takhfif sannan jimun shi ma da fataha al-ajurrumiyya shi ma wannan yayi sannan kuma akan cire hamza din gaba daya jarum kawai jarum eh to wannan in ka samu arifa sai ya zamo al-jarumiyya al-muqaddimatul jarumiyya wasu na kiranta da haka to duk wanda ka fada yayi ba kara matsala dan da yasa ne wannan bayanin don karka je wani ya fada sai ka ce ai yayi kuskure eh kai a makaranta baka ji an fada ba to ba duk abin da baka ji ba yake ba ilimi bane eh yana da kyau mu fahimci wannan yana yiwa shi mai fadan yayi la'akari da yanayin kwakwalwarka ne sai ya fada ma abin da zaka iya dauka sauran abubuwa sai ya kama baki yayi shiru ba wai dan babu ba eh to wannan bayanin ba mu taba yin sa ba amma dai mun saboda yawan amfani da littafin to mallan ya fara da babul kalami kamar yadda shi mai asalin littafin shi ma ya fara da wannan babi ba buƙatar sai an yi bayani kan fa'idan nawo kaza kaza an yi ta bayani da yawa baya buƙatar sai an yi ma bayani ga muhimmancin nawo kamar rana a tsakiya ne sanannan abu ne to sai ma la yace su'alun ga tambaya ma huwa al-kalamu menene zance da yawa daga cikin masu naqadi sun ce lafazin ma in za a yi tambaya da shi to ba sai an kawo dhamiri munfasili ba ba sai an kawo dhamiri munfasili ba kawai kamata dai a ce mal kalamu sun ce wannan shine larabci sahihi amma ma huwa nahwu to wannan kuskure ne eh ma huwa alquran irin da tambayoyin da ake tattauye makarantu hatta a jami'a zakai ta ganin wannan kwabar shi ma kaga malami ne amma kaga ya fada cikin wannan galat eh kuma shine larabcin qur'ani ga yacin a faha wa ma tilka bi yaminika ya musa ba ce wa ma hiya tilka bi yaminika ba qur'ani bai faɗi haka ba an gani haka ga su al qari'atu sai aka ce ni mal qari'a mal qari'a ba ce ma hi al qari'a ba to shine duk sanda za ka kawo ma za istifhami to ba buƙatar ka mai ta damiri kawai kana kawo ma to sai ka kawo kalmar da kake son tambaya akan ta man nahu shikenan khalas wannan shine fasaha mal i'rab na'am masmuka ba sai ka ce mahwasmuka kuskure ne to mallam Allah ya gafarta masa kuma shi ma ya fada kuma malami ne malami ne sosai to kamata ya ce mal kalam me zance jawabun amsa al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wada'i to wannan ta'rifin da shi ibnu ajrum ya kawo kenan ne zance zance shine lafazi al-murakkab al-mufidu bil-wada'i da yawa daga cikin malamai sun zo da wannan suke farawa sun ce akan fara da al-kalam saboda shine al-maqsud dama magana ita ce manufa a yare ko to shi sa sai suke farawa to cikin abin da bamu ambata ba da yawa wasu wannan tarifi nashi sun masa naƙari sun ce be zamo abin nan ba bai cika fasaha yadda ya kamata ba shi ibnu ajrum kenan na farko sun ce yayi amfani da lafazin al-lafzu sun ce fihi nazarun akwai dan gyara a ciki sannan yayi amfani da lafazin al-murakkab to waɗannan kalmomin guda biyu su suka yi mai naƙari duk da littafin shi ma dai wasu sun dan tattaba shi cewa tunda daga cikin kusakuran da suka ambata nashi na farko ya maimaita babuka babe ɗaya ne amma ya maimaita shi hasu kamar huruful jarri ya kawo su a farko kuma da yaje sai rufe littafin da su kace to wannan ai kuskure ne lokacin da kake son kai ikhtisarin magana to ka kawo ta farko kuma ka je can ƙarshe ka maimaita ta to na biyu kuma wannan yana daga cikin abin da suka yi mai naƙadi akai da kuma ambatansa cewa wa aka samu hu salasatu suka ce kamata ya ce wa ajza'uhu ba wa aka samu hu ba to haka dai ka san abubuwan Allahul musta'an sai ka yi abu ne ya zo ya ce maka ai abin da dan gyara to dalilin su suka ce al-lafzu kamata yayi amfani da lafazin al-qawlu al-kalamu huwa al-qawlu ba al-lafzu ba saboda al-lafzu jinsun ne ba it wannan ka'idar al-manatiqa da suke bayani akan ka'idodin ta'rifi kana son kai ta'rifin kaza to hanya kaza da kaza zaka bi ga sharuɗa to akwai abin da suke kira da al-jinsul qarib al-jinsul ba'id in mun zo karanta risalar Abdurrahmani al-Akhdari ta as-sullamul munawraq za mu karanta wannan to sun ce jinsi ne ba'id amma al-qawlu jinsi ne qaribi ba sai mun tsaya bayanin saboda lokaci to a ƙa'ida in ka zo ta'rifi in ga lafazi jinsi ne qaribi wancan lafazin shi kuma jinsi ne ba'idi to na qaribi zaka dauko ba na ba'idi ba saboda al-qawlu shi yana da alaka ne da al-lafzul musta'mal sai lafazin da ake amfani da shi shi lafazin al-qawlu ke fadawa akai amma al-lafzu shi yana ya daukar musta'mal yana ya daukar muhmal ma'anar musamal wanda su larabawa suna amfani da shi kaga zaidu laraba na amfani da shi to sai kai kalbin sa kace daizu to daizu suna cewa lafazi ne muhmal to a cikin ta'rifin al-lafzu hadda shi muhmal din nan ya shiga dan suna cewa shi lafazi shine an-nutqu al-mustamilu ala ba'd al-huruf al-hijaiyya shi ne ta'rifin lafazi to kaga anan muhmal ya shiga musta'mal ya shiga to su kuma malaman nahwa ba ruwan su da lafazi muhmal sai dai musta'mal to kaga kamata yayin da yazo ta'rifi yayi amfani da lafazin da ya taƙaita iya musta'mal shi dai al-qawlu sai ya ce al-kalamu huwa al-qawlu ba huwa al-lafzu to yana yana cikin gyaran da sun kawo shi shi ibnu ajiru Allah Allah ya zaga musu da alkhairi gaba daya eh wannan yana daga cikin gyaran da suka yi shi kuma al-murakkab dama daga rakkaba ne yurakkibu tarkiba daga ar-rukubu ne ar-rukubu shine wada'u shay'i ala shay'in fil lugha shine at-tarkib wada'u shay'i ala shay'in wannan a lugha kenan a dauko wani abu sai a zo wani abu baya gare shi ko saman sa wannan ana kiran sa da at-tarkib kamar su malaman nahwu ba wannan suke nufi ba sun ce at-tarkibu suna nufin ma ta'allafa min kalimataini fa aksar ma al-isnadi tare da wannan sharadin ma al-isnadi shine azza wata kalma a wata kalma kuma yazan daya an jingina ta zuwa ga daya misali in kace qama zaidun kaga lafazin qama kai isnadin shi zuwa ga zaid an gane to wannan tarkibi ne amma in yazan kalmomin guda biyu ba wanda an kai isnadin ta zuwa daya to laysa tarkiban inda nahawiyyi shi yasa wajen fassara masu cewa murakkabun mai hawa to wannan kuskure ne wannan fassara ce ta lugha ba ta istilahin malamai ba shi kuma na ana bayani ne akan nahwu yawwa to sai kai kaidi yawwa shi yasa shi ibnu hajib cikin al-kafiya da yazo fassaran al-kalam ko kawo ma'ana al-kalam sai ya ce ma tadammana kalimataini bil isnad ko ma al-isnad shi sai da ya kawo wannan kaidi kenan ba wai samun kalmomi guda biyu kawai shi ake nufi da zallan tarkibi ba sai in ya zama ɗayan an raba ta zuwa ga ɗayan kamar zaidun qa'imun zaidun qa'imun kaga mubtada da labari sai aka raba labari zuwa ga mubtada ina fatar an gane yawwa misali in kace zaidun amrun tarkibi ne an gane a lugha amma a ilimi a inda nahawiyin laysa tarkiban ba irin shi ake nufi ba domin amru ba musnad ne zuwa ga zaidu ba zaidu kuma ba musnad ne zuwa ga amru ga zaidu ba to in kace zaidun amrun kawai a lugha kai tarkibi saboda an samu kalmomi amma ta gaba ba an raba ta ga ta farko ba an raba ta zuwa ga ta biyu ba saboda haka wannan laysa tarkiban nahawiyyan an fahimci wannan to Allahu musta'an abinda suka kama shi da shi shine ai tun da yace al-kalamu kaga da shi ya fara to ba buƙatar sai ya kawo al-murakkab kawai yace al-kalamu huwa al-qawlu al-mufid bil wada'i ba sai ya kawo murakkab dan ka'ida al-kalamu ba zai taba zama kalamu dole sai ya zama murakkabi to kaga yayi tahsilu hasilinki wannan abin da ya kara babu buƙata zuwa gare shi shi yasa za ku ga ai wasu malamai ba su cika kawo shi ba mafi yawa in mun koma malamai da suke tarifi na alkalam ba sa asa kawo shi tarkibi din kamar shi ibnu malik yake cewa kalamuna lafzun mufidun kastaqin kaga bai kawo wani tarkibi ba kawai zancen mu lafzu shi ma kaga ya fada wannan duk da asalin alfiya din kuma bai kawo al-lafzu ba al-kafiya cewa kalamuna qaulun mufidun talaban aw khabara wa hawal kalamu kastami'a wa satara to kaga can sai kawo al-qaul amma kuma da yazo cikin al-khulasa sai kawo qaulun lafzun kalamuna lafzun mufidun kastaqin to shi ba Jalaluddin Suyuti cikin al-Farida da yazo shi gabaɗaya sai ya kauce ma shi al-lafzu din sai ce kalamuna qaulun mufidun yuqsadu shi ta'rifin da ya kawo kenan kalamuna qaulun mufidun yuqsadu shi ma bai kawo tarkibi ba sannan ya kauce ma ambaton al-lafzu wanda yake jinsin ne ba ido haka Sheikh Abdullahi shi ma a cikin al-Baharul Muhit shi ma abin da yake kenan yana cewa wama afada fal kalam wal kalim wama afada fal kalam wal kalim fi zi salasiha wal faid maltuzim shi kuma da yazo tarifin su kawai yace a dan an ce al kalam kawai abin da ya bada fa'ida ma afada kawai shikenan in dai an samu fa'ida shikenan cikakkiyar fa'ida to zance ya riga ya tabbata an gane to wannan shine abin da aka yi masa na kadi akai sannan kuma mun ji menene ma'anar al-murakkab wanda rashin kawo shi shi yafi amma to tunda ya riga ya kawo shi to ga yadda zaka fahimce shi ba yadda ake yawan fassara ba ta wannan fassara ake ta lugha al-mufidu to shi al-mufid wannan dole sai an same shi to ayin sabani shi al-mufid da ake magana anan shin zancen ake nufi ya zama mai bada fa'ida ko tarkibin ake nufi ya zama mai bada fa'ida ko kuma shi mai zancen to suka ce a zancen dai ko tarkibin dai to sharadi ne ya zama ya bada fa'ida min afada المفيد اسم الفاعل له من افاد يفيد فهو المفيد معنى تركيبه يا زمو يا بادا فائده kaga daga nan kenan an fitar da tarkibi wanda bai bada fa'ida ba kamar at-tarkibul idafi ha laysa kalaman irin su abdullahi abdurrahman wannan ba magana bace inda nahawiyyin haka at-tarkibul mazaji irin su sibawaihi rahawaihi ko rahuya a wurin malaman hadisi khalawaihi da makamantan su wannan duk ba zance bane haka at-tarkibut tawsifi ko at-taqayidi irin su al-insanu hayawanun natiq wannan shi ma ba magana bane ba magana bane a wurin su haka at-tarkibul adadi khamsa asha misali salasa kaza 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 wannan adadi na lisafi shi ma wannan kaga dai ya fita saboda ba sa bada fa'ida cikakkiya kenan nan haka at-tarkibut taqayidi na'am at-tarkibut taqayidi wancan shine at-tarkibut tawsifi at-tarkibut taqayidi shine kamar kace in qama zaid daga to in ya tashi ne to ce wanda ya al-mufid duk an fitar da wayannan ma'ana sai tarkibin ne ya bada fa'ida an gane to wannan fa'ida shine suka ce shine maya sai kai sabani shin wa ake son ya samu fa'ida shine suka ce shirun mai saurari wasu suka ce shirun mai magana wasu suka ce shirun su gaba daya da shi mai magana da mai saurari shine ma ya hasuna sukutul mutakallimi wassami'i ma'an ma'ana zance mai cikakkiyar fa'ida wanda da mai magana shi mai magana baya jin ya bar wani abu saboda haka bai da bukata ya sake cewa wani abu mai saurari shi kuma baya jiran biyowar wani abu saboda abinda aka faɗa ya fa'idantar da shi to wannan shine abin da yafi cikin abin da su malamai suka zaba to ce wanda yayi bil wada'i al wada'u a lugha shine al isqat shine sarayar da abu ko kayar da abu ko ajiye abu wannan a lugha kenan to amma su malamai nan na hawa abin da suke nufi anan an samu sabani shi al muallif me yake nufi da bil wada'i wasu suka ce yana nufin bil wada'i al arabi irin su al kafarawi duka haka suka yi bayani da sauran ash-shurahu wasu kuma irin su al makudi suka zo suka ce a bil wada'i ana nufin bil qasdi wada'u dinnan ma'anarta al qasdi ma'ana tare da nufin shi mai magana yayi magana to idan mun dauki ma'anar farko cewa bil wada'il arabi to kharaja kullu kalamin min al ajam duk wata magana wadda ba larabci ba ta shiga hausan nan duk da muke ta yi ba magana bace bisa waccan fasaha saboda ba laraba sun ka'aza wannan tarkibi da nake faɗa ba haka turanci haka kowane irin yare in kuma mun ce bil qasdi sai ya zamo duk maganar da an kai ba nufi a cikinta ba niyya to ba magana ba ce kaga kharaja kalamun na'imi surutun mai bacci ya fita wa in afada to koda ya bada fa'ida an gane haka al-ishara wa in afadat ita ma ba magana ba ce haka hadisun nafsi zancen zuci shi ma ba magana bane haka al-khat rubutu shi ma ba magana bane saboda ba a furta shi ba to wannan shine abin da suke fada da bil wada'i wasu suna rinjayar da cewa bil wada'i bil wada'i al-arabi wasu kuma su ce a bil qasdi kenan kaga shi a wurin sa sharadin al-kalam sai an samu al-lafzu kaga rubutu ya fita da makamantansu haka al-murakkab kaga ghairu murakkab shi ma ya fita irin su zaidu lafazi kwaya daya shi yasa malamai ke sabani in ka ambaci lafazi daya shi yana da mahalli al-irabi ko bai da wasu suka ce bai da wani mahalli tunda ai ba kai magana ba in ka ce zaidu to dan ka ce zaidan ko zaidin ko zaidun ba ruwan malamin na hau da kai sai ka hada tarkibi sannan ka samu magana haka al-murakkab kaga at-tarkibu al-idafi ya shiga ya fita at-tarkibu al-mazaji at-tarkibu at-tawsifi at-tarkibu at-taqyidi at-tarkibu al-adadi duk wayannan sun fita asu ake magana ba haka at-tarkibu bila isnadin shi ma ya fita to cewa al-mufidi shi kuma in ya zama fa'idan nan ba tamma bace shi ma ya fita dole sai an samu cikakkiyar fa'ida haka bil wada'i haka shi ma idan ya zan maganan nan ba larabawa suka azata ba to ba magana bace ba ruwan malamin nahau shi yasa malamin nahau dan kai turanci bai ciya to nan ka karya ka'ida nan jarra ya kamata kuma nan kai ka haka mai ba ruwan malamin nahau da kai dole sai in ka ja larabci mai hausa can ya je can ya ya ji da hausarsa. To abinda shi malam ya kawo kenan a cikin wannan ta'arifi nashi da kuma sharhinsa a takaice. Allah ya saka musu da alkhairi. To sai ce wallafzu, sai shi albaskari yake cewa lafazi shi ne alkalimatu, yan ce lafazi ana nufin kalma. To wannan ta'arifi ne na ma'ana kawai, amma a lafazi abinda suke nufi a lugha ko kuma a nasu istilahi su malamai shi ne abinda muka faɗa a baya. Shi ne annutukul mustamilu ala ba'adul hurufi hijaiya, shi ne lafazi. Amma a lugha sun ce yana da ma'anar ismul maf'ul, ma'ana almalfuzu, shi ne abinda aka jefar, shi ne almarmiyu kenan, abinda aka jefar. To kamar ya ce alkalam huwa almalfuzu almurakkabul mufidu lil wad'i, dama akan kawo masdari a mahallin ismul fa'il ko ismul maf'ul, duka ana kawo wannan a larabci. Wal mufidu allazi fihi fa'ida, shi kuma shine wanda akwai fa'ida a cikin sa. To shi ma ana ya kamata ya ce tamma, ba kawai ya ce fa'ida yayi idlaqi yayi shiru ba. Wal murad bil wad'i shine qasdul mutakallimi, shine niyyar mai magana. Aw tarkibul arabi, ko kuma ya zamo tarkibi ne na larabci, laraba sun ka aza wannan sentence din, shi yasa ka fade shi. Kaga shi duka ya kawo sabanin guda biyu da ya nuna maka kowane an fada, kowane an fada. To sai tambaya ta biyu, ma hiya ajza'ul kalami, menene yanki na alkalam, ko kuma bangarori na alkalam. Kaga da yazo shi sai kawo da kai ga akasamu, bai ce mahiya akasamu ba. Sai ya ce mahiya ko? To duk da nan hiya din ma dai ya sake maimaita ta, kamata ya kawo ya ce ma ajza'ul kalami, shi kenan ya wadatar. Ma ajza'ul kalami, menene yanki na zance wanda ya gabata. Ajza'ul kalami salasatun, yanki na zance ko bangarora na zance salasatun kashi uku ne. Ma'ana abinda suke haduwa, duk sanda kaga alkalam to dole ne a samu wasu daga cikin abinda za a ambata, ko su duka gaba daya. To guda uku ne. Wannan duka larabawa an bibiye zancen su da shi alqur'ani, kusan duk abubuwan da suke fada ba zai wuce nau'i guda uku ba. Na farko ismun, suna, mislu kaman misalin zaidin ha wa kitabin, aga wannan suna ne. Wa fi'lun, nau'i na biyu akwai fi'ili, mislu kataba wa qara'a, kamar kace kataba ya rubuta, qara'a yayi karatu. Wa harfun, haka akwai harafi, mislu fi wa hal, kamar misali a ce fi wa hal. To duka maganganun larabawa kakab ba zai fita daga abubuwan nan guda uku ba. Wannan malamai sun istiqra'i abinda ake kira da al-istiqra'u wa tatabbu, an bibe dukkanin abinda yake marji'i ne na larabci tun daga alqur'ani, hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama, ash'aru na larabawa da al-khutab nasu da sauran annasar da sauran duka abubuwa. An ga in za su yi magana to baya wuce ɗayan uku din nan, ko dai abinda za su faɗa ya zan suna ne, ko abinda za su faɗa ya zama fi'ili ne, ko abinda za su faɗa ya zama harafi ne, idan an ce suna shine suna cewa madalla ala musamma a lugha kenan abinda yake nuni akan cewa wani aka ambata to shi ake kira suna alfi'il shi kuma madalla ala hadath abinda yake nuni akan wani abu ya faru kamar cewa kataba kaga wannan ya nuni cewa wani abu ya faru a zamanin da ya gabata shi kuma harafi a lugha suna cewa at-tarfu an ce at-tarfu shine al-janib al-janib shine abin da yake gefe haka shi yasa zaka ga ko yaushe shi gefe yake zuwa ko yaushe ko yaushe yana zuwa gefe to sai tambaya ta gaba su'alun tambaya bima za yu'rafu al-ismu da wace alama ce zaka iya gane suna wanda da ka ganta zaka san cewa eh wannan suna ne sai ce jawab amsa yu'rafu al-ismu bil khabd ana sanin suna da alama tajarra ana sanin suna da alama tajarra to wannan yana daga cikin dalilan da Jalaluddin Suyuti a littafinsa bugwayatul wa'ati bugwayatul wa'ati yayi tarjuma ne na malaman nahwu shahararru wanda yake ya kawo a ilimin nahwu to a ciki yayi tarjumar sa shine dan wani ga kaza ga rubuce-rubucen sa to a ciki yake cewa mazhabin shi Ibn Ajru mazhabi ne na malaman Kufa makarantar Kufa saboda su suna amfani da al-khabd dalili na biyu da yaje bayani akan fi'lu amrin sai nuni kan cewa fi'lu amrin mu'rabi ne sai ce wal amru majzumun wanda ya saba malaman Basara su a wurin su fi'lu amrin mabniyun ne ala sukun kuma shine daidai haka da yazo ambaton al-jawazin ya ambaci kaifa ma wanda a wurin malaman fasara ba ta jazma amma su a matsayin a wurin su al-kufiyun to tana yin jarra yace to saboda haka wannan yana nuni kan cewa Ibn Ajrum kufiyul mazhabin mazhabarsa tana hawo ita ce ta kufa amma wasu malamai sun ce a ba haka bane kawai dai wasu wurare ne yayi muwafaka da su amma wasu wuraren kuma yayi muwafaka da al-basriyun to yan koma wancan littafin za a ga sunan sa bugwayatul wa'ati yana da muhimmanci dalibi ya same shi zaka san malaman nahwu da aka yi a duniya inda suka ba da gudunmawa to cewa al-khabd kaga istilahi ne nasu su al-basriyun in sun zo sai dai su ce al-jarru sai dai su ce al-jarru ba sa cewa al-khabd amma kuma duka abu ɗaya ne kawai bambancin istilahi ne nahwu misali marartu bi zaidin na biyo ta gun zaidu to in ka duba bi zaidin dalin ita ce ƙarshen zaidu ko kuma ka gan shi da jarra to wannan jarra alama ce na cewa zaidu suna ne wabit tanwini haka suna ana gane shi da alamar tanwini ka rajulin kamar rajulin wa rijalin ko kuma rijalin jam'i ne na rajul to in ka duba alamun zaka ga an mata tanwini to abinda ake kira tanwini suna cewa nunun za'idatun talhaqu akhiral lismi lafzan la khata shi tanwini wata nunun ce da ake jin ta a sauti a ƙarshen kalma ko suna amma ba a ganin ta a rubuce saboda haka in ka ce rajulun to a ƙarshen sauti zaka ji sautin nunun ya fita to shi ne tanwini to galibin duk abin da boye to kaga dole yana buƙatar alama to shine sai aka aza masa alama tawassali sai aka ce to bari ai biyu ɗayan wasalin a gane na li'irabi ne na sunan kenan ɗayan shi kuma cikon na biyu to shi kuma shine alama waccan nunin da aka boye to haka in ka ce rajulun to lamun kaga an samu sauti na tanwini ya fita to sai aka zo sai kaga an rubuta wannan abin nan alama dhamma din guda biyu sai kaga an rubuta to ɗayan ta li'irabi ce ɗayan kuma alama ce ta tanwini eh ba wai dukkan su alamar tanwini ba yadda wasu ka dauka eh ɗayan ita ce alamar tanwini ɗayan kuma alama ta li'irabi ce a gane shi yasa ai in ka same ma'arifa kaga ɗaya zaka goge ba dukkan su ba yanzu rajulun to kana sa mai alif da lam sai koma ar-rajulu to shike nuna maka ɗayan alama ce ta li'irabi ɗayan kuma alama ce ta ba ita ce tanwinin ba alama ce ta tanwini tunda ba a ganin nunin to sai aka dora mata alama saboda in dalibi ya zo ya gane ta ga ta a fili eh to tanwinin sun kasa shi kashi kashi an sha bayani akwai tanwinut tamkin kamar wanda ya kawo anan wa bidkhulil alif wallami alaihi haka daga cikin alamomin da ke sa a gane suna shigan alif da lam a kansa a farko misali kar rajuli to wannan alif da lamin da ka gani a farko alama ce ta mi ta suna wal kitabi kaga shi ma yana da alif da lam fi rajulin wa kitabin a cikin rajul da kitab an gane ko to ce wanda ya kar rajuli kaga mun samu alama biyu na suna alama ta farko jarra alama ta biyu al-alifu wallah kina wani zubin kalma kana isabun ta da alamomi sama da daya to ma'ana wai waɗannan alamomin ba za ka taba ganin su a wani suna ba duk inda kaga kalma da su to suna ce suna ce to nan zamu kwana in mun dawo sai mu tashi wa huru wa ahruful khabd ko sai a karasa daga nan sai li'irabin da ya kawo amsala din da yake kawowa to daga bisani karshen darasi kuma zai dauke su sai ya nemi ka li'irabi saboda ya sauke maka in ka je sai kai ta harda سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته